The sea, the sky, and you and I, sea and sky, and you and I, know all blues, all shades, all hues, all blues, bada, 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 bada,
in a rainbow. Some are very, very glad, dark and glad, or blind and so bright and glad. They're all blue shades, all hues, all blues.
Drive.
A sad refrain
against which life is playing.
The blues can be the living dues. We all are paying here. Oh. Da 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 da
Sing the dance, la la la.